yi abin da ya kamata. A wanke hannu da ruwa da sabulu a koda yaushe. A gujewa taɓa fuska da wuraren da mutane ke yawan taɓawa domin kare yaduwar cutar coronavirus. Yi abin da ya kamata. A wanke hannu da ruwa da sabulu a koda yaushe. A gujewa taɓa fuska da wuraren da mutane ke yawan taɓawa domin kare yaduwar cutar coronavirus. Yi abin da ya kamata. A kare cutar coronavirus ta hanyar tsaftace wurare koda yaushe. Wuraren da mutane suke yawan taɓawa sun haɗa da hannun ƙofa, ƙarafunan da ake kare matakalar benaye, da kuma tebura. Yi abin da ya kamata. A kare cutar coronavirus ta hanyar tsaftace wurare koda yaushe. Wuraren da mutane suke yawan taɓawa sun haɗa da hannun ƙofa, ƙarafunan da ake kare matakalar benaye, da kuma tebura. Yi abin da ya kamata. A gujewa cuɗanya da mutane da yawa. A gwada nisantar juna. A bayar da nisan mita 2 tsakaninku da sauran mutane domin kare yaduwar cutar coronavirus. Yi abin da ya kamata. A gujewa cuɗanya da mutane da yawa. A gwada nisantar juna. A bayar da nisan mita 2 tsakaninku da sauran mutane domin kare yaduwar cutar coronavirus. Yi abin da ya kamata. A daina yada labaran ƙarya da jita-jita. Domin samun bayanai na gaskiya da kuma sanin halin da ake ciki, a ziyarci wannan shafi covid19.ncdc.gov.ng ko kuma @ncdcgov a Facebook da Twitter. Yi abin da ya kamata. A daina yada labaran ƙarya da jita-jita domin samun bayanai na gaskiya da kuma sanin halin da ake ciki akan coronavirus, a ziyarci wannan shafi covid19.ncdc.gov.ng ko kuma @ncdcgov a Facebook da Twitter. Domin kare yaduwar cutar coronavirus a Najeriya, za a iya sanar da mu a Facebook da Twitter ta hanyar amfani da lakabin #TakeResponsibility. Domin kare yaduwar cutar coronavirus a Najeriya, za a iya sanar da mu a Facebook da Twitter ta hanyar amfani da lakabin #TakeResponsibility. Matafiya da suka dawo Najeriya daga kasashen waje, a zauna a gida, kar a shiga cikin iyali ko mutanen gari har tsawon kwanaki 14. Domin sani da samun shawarar NCDC akan yadda za a keɓance kai, a ziyarci wannan shafi covid19.ncdc.gov.ng. Matafiya da suka dawo Najeriya daga kasashen waje, idan an ji ɗaya daga cikin alamun cutar sarƙe numfashi, wato coronavirus, a kira NCDC a wannan lambar 080-09-00-00-10. Matafiya da suka dawo Najeriya daga kasashen waje, idan an ji ɗaya daga cikin alamun cutar sarƙe numfashi, wato coronavirus, a kira NCDC a wannan lambar 080-09-00-00-10. Matafiya da suka dawo Najeriya daga kasashen waje, a zauna a gida, kar a shiga cikin iyali ko mutanen gari har tsawon kwanaki 14. Domin sani da samun shawarar NCDC akan yadda za a keɓance kai, a ziyarci wannan shafi na covid19.ncdc.gov.ng. Idan an samu cuɗanya da masu cutar coronavirus, kuma aka fara jin zazzaɓi ko aka fara tari ko wahalar numfashi, a kira NCDC da gaggawa akan wannan lamba 080-09-00-00-10. Idan an samu cuɗanya da masu cutar coronavirus, kuma aka fara jin zazzaɓi ko aka fara tari ko wahalar numfashi, a kira NCDC da gaggawa akan wannan lambar 080-09-00-00-10.